naji nkuku na jina. Don't play with it, kirikisa mukishia. Tubani da hujja na baki zuciyata. Don't play with it, kirikisa mukishia. Soyayya ruwar zuma ce. In ka kurba ka ba masoyiya. Soyayya ruwar zuma ce. In kika kurba ki ba masoyi. Joshe kunnuwanki dan jin miyagun kalamai. Koma hasada sun san muna da sada. Joshe kunnuwanki dan jin miyagun kalamai. Koma hasada sun san muna da sada.
Sai rijiya,
tubani da hujja na baki zuciyata. Don't play with it, kirkisa mukishiya. Tubani da hujja na baki zuciyata.